To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin aminin alhamdulillah 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 jama'a ku yi hakuri mun samu dan masala kadan wurin awa kusan daya kenan da muka yi latti tsakanin karatun da Sheikh Nazi ci gaba shine a shiga diwani a gane wani ne Sheikh Ibrahim wanda Sheikh Munir Adam Koza zai ci gaba amma jama'a da sauri ku bari mu ji yabona Annabi sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa insha Allah jama'a kowa zai kokare shi mu da wannan program kamin Sheikh ya ci gaba da wannan program a shiga diwani a gani da Sheikh Ibrahim na'am nabi karim ayya wallahu tahu na'am إلى الواحد القهار هذا الملاك وقفه وشفعه في الخلق رب الملائكة وكل شفيع يا رسول فإنني عليم كادون تارك العبد داركي jama'a kowa ku kare shi mun wannan program kamin Maulana Sheikh Munir Adam Koza ya ci gaba da wannan zance kan cewa a shiga diwani a gane wane ne Sheikh Ibrahim Sheikh Ibrahim jama'a an sa ai yi masa hotuna daban-daban sannan kuma kowa da irin hoton Sheikh Ibrahim dake cikin hankalinsa kowa da irin Sheikh Ibrahim da ke cikin hankalinsa saboda yawancin mu an san Sheikh Ibrahim amma ba taba ganin sa ba وبثي وحزني اشتكي لخالقي كل سادك تكاسل أجلال الظلال صوبنا يا ربي أشكوى صوقي مداركي يا ربي حقق النصر عاجلا وقد بلغ السيل الزبا فلتداركي ظلالا قبلنا تهدد ترمي na'am to a shiga diwani a gane wane ne Sheikh Ibrahim shei zai fara kiran in Allah ya dare muna da nan da minti daya kai da kake kan layi da kokari ka share mana wannan program
جنب خبيث من حرار ويلي مجيبا أصغ الخير لك جنبق بيتا
من هوى وإنني
ينادي مجيبا أصغ الخير لك فهب لي حياة أحييت كلمة ومن بعض الهدى فوق الأراضي فتكفيني البلوى
jama'a kowa zai zo yayi kokari ya share mana wannan program kamun Sheikh ya fara to alhamdulillah kowa ya san Sheikh Ibrahim wasu sun san shi a hoto aka san Sheikh Ibrahim yawanci amma kowa da irin kuma kan da Sheikh Ibrahim yake cikin zuciyar shi da irin kan da aka gaya muna Sheikh Munir Adam Koza ina gani safi kamar wurin uku ke ga Sheikh Munir Adam Koza ya sa cigiya a nuno masa matan Sheikh Ibrahim da take Zaria ya so akai ziyara aje ayi hidima har yanzu muna kan wannan kin ga tsuka da ake gaya game ga maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a shiga diwani kawai a gane wane ne Sheikh Ibrahim a shiga diwani a gane wane ne Sheikh Ibrahim kamin mu fara muna son jama'a kowa share mana wannan program Tijan Ahmad Sheikh Tijan Ahmad sanda zuwa Ajia Asia Abu my dear lovely sister Ibrahim Haruna sanda zuwa Ilyas Tise sanda zuwa to jama'a alhamdulillah saboda karancin lokaci mun fara very late za mu fara wannan amma Sheikh Munir Adam Koza ya ci gaba da wannan karatunsa a shiga diwani a gane wane ne Sheikh Ibrahim kaman kan da Sheikh ya faɗa wannan taliki kullum bana barin faɗansa saboda shine hakika hakikan me Sheikh Ibrahim kaman kan da muka sani Sheikh Ibrahim uku ne kuma gaskiya ne kaman kan da Sheikh Adam Koza ya raba mana kuma in ka zauna ka yi tunani da hankalinka haka ne Sheikh Ibrahim uku ne kaman kan da ya faɗa akwai Sheikh Ibrahim ɗan hakika waɗanda ɗan hakika suka mai da shi Allah kuma suna nuna shehunsu ne wannan da suke saka hoton shi babba a baya a bayansu ko hoton shi a kan wuyansu suna yawo da shi suke wata ne kuma kowa Allah ne wanda malluman dariƙa sun zo akan nan da yawa ma ba ma nan kaɗai ba shedan da nayi ne yake cewa akan nan saboda gabana aka yi suke barrata kansu da ɗan hakika cewa ƙarya ne a kawo musu hujja da ke cewa shehu Allah ne ko su da kansu ma Allah ne har yanzu ba samu wannan ba to shi wannan shehi guda-guda akwai shehun ɗan izala wanda wai kwanakin baya an zo a nan shafi aka yi program cewa aka nuna wanda cewa wai Sheikh Ibrahim kowane gari ya je shi ya yi aure har Sheikh Ibrahim aka nuna Sheikh Munir Adam Koza kamar sati kamar wurin uku ke ga ya ba da cigiya dan Allah a nuna masa matan Sheikh Ibrahim a Zaria ko Bauchi ko kuma Kaduna ma inda yake ko Abuja ma inda yake a nuna masa matan Sheikh Ibrahim ya nuna cewa shi gaskiya ba zai yi musu ba kuma ba zai yi fadan haka ba shi da nuna masa matan saboda gaskiya Senegal ya masa nisa da yana so yana neman ya je wuri ya je kai mata ziyara ita zuwa yana zuwa hidima shi da nuna masa kawai ba da fada ba ba da zagi shi kawai ya je ya yi hidima har yanzu ba samu wannan ba to shi wannan shehu ɗan hakika wanda kuma ake auronsa shi wannan ana auronsa kaga ana yawan ya sunan shi nan kwatance da shi a ce ai kowa Allah ne ai an ce shehu Allah ne to wannan ana yawan aronsa kaga ana zantuttuka a kansa to sa'annan kuma akwai Sheikh Ibrahim na ɗan ɗarika Tijjaniya wanda ɗan ɗarika Tijjaniya suke ɗaukar littattafansa sun tsa ake karantawa nan ga a nan ake karantowa a nuna maka cewa wasu zantuttukansa wala Allah kai ne baka fahimta ba ko baka gane ba a karanto maka
to wannan Shehu Ibrahim din 100 take. To yau bazan ja mu da soho dogon magana ba saboda lokaci ya ja kuma ba za mu iya mu karatu da soho ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Maulana.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akramakum Allah.
Allah ta baki shehi. Allah ta
baki. Da kai da masu sauraron mu gaba ɗaya ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala.
Mun godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ara mana lokaci, ya sake ba mu dama muka sake kasancewa a wannan halaka mai albarka wadda babban muradi a cikin ta shine fayyace abin da yake ya shiga duhu da kuma bayyana abin da aka udindine da kuma tsarkake abinda aka kawo mara kyau aka hada da mai kyau aka cakuda. Janabi Shehu radiyallahu anhu janabi ne tsakakakke wanda amma yau da gobe yannan kuma sunnar Allah ce tabaraka wa ta'ala, duk inda manyan mutane suke sai an samu masoya da suka yi guluwi a cikin soyayya, sai an samu makiya da suka yi guluwi a cikin kiyayya a duka bangarorin guda biyu. Shi ya sanya Al-Qur'ani yake faɗa mana yana magana da masu soyayya da masu kiyayya tukunna, yace kar kiyayya ta zama makamin da zaka kasa yi wa wani adalci. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kiyayyarka da wani kar ya sanya maka ka ki shi ko ka ki masa adalci. Kiyayyarka da wani kar ta sa ka ki masa adalci. Allah yace kai adalci dan adalci shine yafi kusa zuwa ga tsoron Allah. Duk mutumin da ko baka san shi zaka yi masa adalci alama ce na kana jin tsoron Allah. To haka kuma a bangaren masoya shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna a tsaya ai wasadiya abi komai akan yadda yake, kuma kar ayi soyayya har ayi guluwi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana wana talata tsuru ne kamar asaratin nasara al-masih ibn maryam ko kamar kala alaihi salatu wasalam. To dan haka yadda Allah yake a cikin janabin dukkan wasu salihan bayi, ya jarabce su da masoya masu tsananin soyayya har su yi guluwi, ya jarabce su da makiya masu tsananin kiyayya har su yi guluwi. So ci guluwi cikin kiyayyar har su na tsafta musu abin da ba daidai ba, kamar da yanda ya faru ga Annabi Isa alaihi salatu wasalam. Mun ga Annabi Isa yana da wasu masoya da suka yi guluwi cikin soyayya shi har suka ce shi Allah ne ko kuma shi dan Allah ne, wanda Allah tabaraka wa ta'ala har sai yayi hisabi akan wannan mas'alar tsakanin masu da'awan Annabi Isa cewa Allah ne ko dan Allah. Allah zai kira Annabi Isa ranar tashar kiyama a gaban su yace to ga ku gashi shine yace muku ku ce shi Allah ne. Karshe Annabi Isa ce Allah ne, ni ban faɗa musu ba sai abin da ka faɗa min cewa su bauta mun da su bauta maka kai ne ubangiji na kai ne ubangijin su. Wa iskallahu Isa ibn Maryam anta qulta lin nas tattakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah. Yace ranar da Allah zai kira Annabi Isa yace ya Isa dan Maryam kai ne ka cewa mutanenka su bauta maka kai da babarka su bar ni, sai ce ubangiji ina neman tsarinka, ai bazan faɗa musu abinda baka faɗa min ba, in ma kuma na faɗa musu Allah ai ka sani, dan koda na boye wani abu Allah ka sani. Ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika, Allah ka san koda na boye wani abu, amma kane in ka boye abu a cikin ilimin ka ba wanda ya sani, amma ni da ina da wani gurin da zan boye wani abu wanda baka san biya ubangiji. Ce kan gaya musu wani abu ba sai abin nan da ka umarce ni in faɗa musu anabudullaha rabbi wa rabbakum, ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin. To kaga wannan masoya kenan cikin janabin Annabi Isa suka yi gulumi suka ce mai Allah, wasu suka ce dan Allah. Alqur'ani ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa salisu salasa, duk wanda suka ce Allah ko inna allaha wal masih ibn maryam, duk wanda suka ce Annabi Isa dan Maryam shine Allah sun zama kafirai, ko wanda suka ce Allah uku ne sun zama kafirai. Yawan guri yana ce wala taqulu salasa in tahu, kar ku ce Allah uku ne, ku bari ku daina faɗa Allah ya haramta. A bangaren masu kiyayya sai aka samu Yahudawa su wurin su Annabi Isa ai ba ma annabi bane, bai ma magana annabi ba ma dan halal bane, irin ma ƴaƴan nan ne da mata suke zuwa su yi wal iyaz billahi su yi bi wasu hanyoyi ba halattattu ba su samu su a wurin Yahudawa kenan. So kaga wannan sunnar Allah ne, idan an samu a wannan zamanin wasu mutane sun yi guluwi cikin janabin shi Umar radiyallahu ta'ala an har su ce masa Allah ai wannan ai me wa Annabi Isa, amma bai cutar da Annabi Isa ba amma ya cutar da su masu itikadin cewa Annabi Isa Allah ne. Kamar yadda kuma in aka samu wasu sun kaskantar da darajar Shubra radiyallahu ta'ala anhu, an samu wasu sun kaskantar da darajar Annabi Isa amma bai cutar da Annabi Isa ba kuma bai rage darajar Annabi Isa ba amma ya cutar da su masu masa wannan kiyayya. To haka janabun bayan Allah yake, Allah ya kara musu yadda kuma wirasa ce. Dama manzo Allah ya ce su ne magada annabi al-ulama wa rasul al-anbiya wa dal al-anbiya alladhi warithu dirhaman wala dinaran walakin warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafidin aw kama qala alayhi salatu wassalam bima hadha ma'nahu. Dan haka wannan kenan mawdu'in mu na yau kamar yadda na faɗa satin da ya wuce, magana ne akan sirrin daukakar shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Nace bayan zabi daga Allah, daman tunda Allah ya yi shi haka, Allah ya tsara masa shine dalili na farko, Allah ne ya yi shi a haka, ya bashi wannan martabobin tun a azalcin a alamin zarri. Wannan mun riga mun wuce da wannan magana. Abu na biyu, idan muna daukan asbab, mafi girman sababi da ya kai Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kulkuluwar darajar nan da ya je shine soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta wata kasida wadda wannan kasidar tana cikin Sayrul Qalbi. A Sayrul Qalbi din ma tana cikin kasida ta ƙarshe, ita ce ake cewa Saqafatu Ibrahima wal ilmu kulluhu madihul Imam al-Hashimi wa fadluhu. Wannan Saqafatu Ibrahima din har wasu daga cikin ƴan uwa suna tunanin cewa ita ce kasida ta ƙarshe da Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta, ko da yake ba haka nan bane ba. Kasida ta ƙarshe da Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ita ce kasidar da ya rubuta ta marsiyar Ibn al-Mushri. Marsiyar Ibn al-Mushri, ɗaya daga cikin sahabban Shehu Ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu, wanda wannan kasidar Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ta yana asibiti a London lokacin da ya je jiyar shi ta wafati. Abin da ya faru, Ibn al-Mushri Allah ya kara masa yadda, yana ɗaya daga cikin almajiran Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala. Wata rana an ce Shehu radiyallahu ta'ala ya yi wata rishin lafiya mai tsanani, irin rishin lafiyar da za ka ga har mutane sun fara fidda rai da tashin mutum, ko to mutane an damu shi cuta ta yi tsanani, an tashi ba a tashi ba. Sai shi Muhammad al-Mushri, Ibn al-Mushri Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa a'a, ai indai ina da rayuwata, indai ina da rayuwata, to ku tabbata shi Ibrahim yana nan da rai. Yace dan na san zan riga shi wafati. Wannan wani babi ne na kama. Haka ya faɗa.
To
yace indai ni da raina, to ko wani rishin lafiya shi Ibrahim yayi, sai ce ku tabbata zai tashi. Amma ranar din da kuka ga ba raina, to komai yana iya faruwa. Amma indai ina da rai, to shi Ibrahim yana da rai. Wai aka ce to kai ta ina ka san haka? Yace wallahi wata rana shi ya taba faɗa mun cikin fira haka kawai, kamar da ishara. Sai na fahimci cewa kamar shi yana nuna cewa sai na riga shi rasuwa. To kuma haka aka yi. Lokacin da Shehu radiyallahu anhu ya yi rishin lafiyar shi na ƙarshe, an ɗauke shi za a tafi da shi asibiti London. Da aka tafi, shi Muhammad ibn al-Mushri yana cikin waɗanda suka yi rakiyar Shehu zuwa airport a Dakar. Da aka je airport, aka yi sallama, Shehu ya hau jirgi, jirginsu ya tashi, su kuma suka juyo za su dawo gida. A hanya ya yi accident ya rasu. To bayan nan da 'yan kwanaki Shehu radiyallahu anhu ya wafati. To Shehu yana Ingila, aka yi ta garmahu a lokacin ta landline, aka kira shi a waya a asibiti, aka faɗa masa Muhammad al-Mushri Allah ya amshi rayuwar shi. To sai Shehu ya rubuta marsiya. To wannan marsiyar ita ce kasida ta ƙarshe da Shehu Ibrahim ya rubuta, ba Saqafatu Ibrahima ba, wadda mutane suke cewa ita ce kasidar ƙarshe. Wannan kasidar shona cha Muhammadin mushri ataka himamu wa arju min al-maula ataka maramu wa qabalaka al-maula al-karim bi ra'afatin wa ruhin wa rawhin wa raihanin alayka salamu hazuwa karshen ta kasida ce ina ganin mai baiti a goma kasida ce baiti goma ko baiti 11 ita ce kasidar karshe to ma wancan kasidar da ƴan uwa suke zaton ita ce kasidar karshe a cikin kasidun Shehu radiyallahu anhu sakafatu ibrahim wal ilm kullu ba ita ce kasidan karshe ba amma zan bayani menene ma dalilin kawo wannan magana a wannan kasidar Shehu radiyallahu anhu ya rubuta ta ita wannan sakafatu ibrahima sarki zaki cewa ya rubuta ta shekara ta 1974 kila shekara daya ko kuma wasu watanni kafin wafatin Shehu radiyallahu anhu shekara daya saboda Shehu yayi wafati 1975 to wannan ya rubuta ta 1974 1974 Shehu ya wafati 1975 kaga shekara daya kafin wafatin Shehu ya rubuta ta a Faransa kasidar wannan ya rubuta ta a Faransa me yake shi Faransa a lokacin 1974 ya rubuta ta a Faransa a asibiti ya samu rashin lafiya mai tsanani aka kai shi wani akwai wani al-mustashfal amriki wato asibiti ne irin na Amerika asibiti ne na Amerika American Hospital a nan Paris to an kai shi radiyallahu anhu a lokacin akwai Sheikh Muhammad Kabiru Fai shi yake tare da Shehu Ibrahim a wajen jiya a asibitin to anan Shehu Ibrahim ya rubuta wannan kasidar Saqafatu Ibrahim yana gadan asibiti Saqafatu Ibrahima wal ilm kulluhu madihul imam al-hashimi wa fadluhu a lokacin da ya rubuta ta sai ya sa Kabiru Fai sai ya buga waya gida can cikin iyalin Shehu landline na cikin gida sai aka kirawo wasu daga ƴaƴan Shehu da almajirai aka ce ga Shehu Ibrahim yayi an kira daga London zai magana daga Paris zai magana da ku a lokacin waɗanda aka babban dan Shehu Ibrahim Alhaji Abdullahi wanda shine khalifa na farko yana gidan lokacin ya zo wajen sauraron mi Shehu zai faɗa musu sannan akwai dan uwan shi Shehu Ahmad Jam kaji biyu akwai Shehu Tijani Yes akwai Shehu Abdullahi a Ibn Shehu Al-Hadi akwai kuma Farhama Jabsusu biyar
na'am muna tare da kai Sheikh
uta inda suna tare da Farhama Jabsusu yake baiwa shi yasa ina ɗaya daga cikin waɗanda suka san diwani kusan fiye da kowa ko suka san rayuwar Shehu ba kan Farhama Jabsusu me nake son faɗa cikin wannan doguwar
jama'a ku ya kuri Sheikh na da network problem jama'a ku ya kuri kamin Sheikh ya dawo kuri akuri Sheikh na da network problem mun ya kuri kamun ya dawo yanzu insha Allah yanzu ya ci gaba da program Sheikh dai zo yanzu in Allah ya yarda
ya rasul Allah ya khairul bashar ya imam ad-din ya zain al-qabr ya jamal al-haq ya badr ad-duja ya kunuz as-sir ya ruh as-suwar ya budur ad-din ya bahr an-nada ya ma'ani al-haq ya sir as-suwar يا نبي الأنبياء يا سيدا هذا كل الفقر والمات العبر يا سرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موسي نرتضي من قيدك الحامي علاً وعلوماً وسلوكاً للعثرة ورشاداً وصلاحاً.
Alhamdulillah, 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 send us a sheikh.
MashaAllah. Kawai na cinye na ga ya sauka ne cewa ka ya sa matsala. Me nake son faɗa cikin duk wannan bayanin sarki zaki ko me alakar shi da maudu'in da nake tattaunawa cewa dalilin daukakar shi radiyallahu anhu gaba daya shine soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na kawo wannan kasidar baitin farko ne nake son yi istishhadi da shi. Amma sai na koma tarihi dan me dan a san far lokacin da shehu yake wannan magana ba farkon rayuwar shi bane. Karshen rayuwar shi ɗan watanni ya rage masa ko shekara ɗaya bar duniya. Dan haka yanzu wannan maganar ta shehu ita ce a ma'aunin mizani na ƙarshe saboda magana ce ta ƙarshe ta rayuwar shi. Lokacin ya riga duk abin da zai a duniya yayi, duk inda zai je ya je, duk darajar da zai kai ya kai. Kamar an tambaye shi Ibrahim. Shi Ibrahim menene sirrin ɗaukakar nan taka? Menene shin wayewa ce ta kai ka haka? Ilimi ne ya kai ka haka ko ko wata falala ce? Sai ce ai to barkaji taqafatu ibrahima wal ilmu kulluhu badihu al imam al hashimi wa fadlu. Ma'ana sarki zaki shauran yace kaga taqafar shi ibrahim kaga waye wanda ake ga ina da ita gaba daya, kaga ilimin da ake ga ina da shi gaba daya, kaga falalar da ake ga ina da ita gaba daya. Sai ce gabaki daya abin da ya sa mu wannan duka shine majihul imam al-hashimi yaban da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabona da manzon Allah kamar an tambaye shi wai sirrin daukakar kashe ibrahim a duniyar nan da matsayin da kake wayewa ce ta kai ka haka ko ilimi ne ya kai ka ko wata falala ce boyayya wata baiwa boyayya saboda ai duk abin da ake tunanin zai kai mutum wannan matsayin sai ce to ko wayewa aka gani a wurina ko ilimi aka gani a wurina ko wata baiwa koyayya aka samu a tare da ni in kana so ka san me ya samar mun da wannan wayewar da ilimin da baiwar wannan shine yabona da annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
yabona da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam shi ya sanya a wani wuri yake cewa idza haza ghairi uddatan wa aramraman fa hadhi rasulullah an kulli nasi yace idan wani na ya ga zai yi wani tanadi na abin da zai taimake shi a cikin rayuwa ko yana neman yayi galaba yayi nasara akan makiya dan haka sai ya tanadi rinduna sai ce to ni tanadi na da rinduna ta gabaki daya shine annabi Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam
di rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar mun ni ban tanadin komai ban da rinjina ban da mayaka ban da hurras ban da kowa sai annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sallallahu
dan haka wanda yake ga yana da wani tanadi kuma ba yadda zai iya da ni in yace zai ja da ni saboda shi tanadin shi kila wani abu ne daban ni kuma na wata tanadi shine annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
kila dinar wani da yake ganin zai ja da ni ko zai cutar da ni rindinar shi wasu mutane ne ya hada da makamai ni kuma rindina ta shine annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
sai ce baka san annabi Muhammad ba barka da yadda ake in aka rabu da annabi Muhammad in daukaka ce da daraja da komai annabi Muhammad shi yake bada ta
inji shi Ibrahim
na'am inji shi Ibrahim sai ce bari in tuna maka wani abu da in na fada zaka san eh haka ne kilan ka manta sai ce baka san ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo zamanin shi larabawa a cikin karfin mulki da sarautar duniya su ba kowa bane larabawan jazira manyan masu daular duniya sune Kisra sarkin Farisa da Kaisar sarkin Rom idan aka ce Kisra ƴan uwa masu sauraro a sani dan wasu za su dauka akwai wata kasida shehu radiyallahu anhu da zaka je yana fada a Kisra anu sharwana jaa muhammadu bi ayatihi al-kubra wa kasruka absara a Kisra anu sharwana jaa muhammadu wa halkar atakal mubizan mukabbira a Kisra anu sharwana jaa muhammadu bi ayatihi al-kubra wa kasruka absara a Kisra anu sharwana jaa muhammadu wa hal yata da sauran dai maganganun da ya fada wasu sai su dauka Kisra sunan mutum ne kamar yadda in an je za a iske Kaisar Kaisar sai a dauka Kaisar sunan mutum ne ko a ce Najashi Najashi sai a dauka sunan mutum ne ba sunan mutum bane Kisra sunan sarauta ne duk wanda yake sarautar Farisa a lokacin sai a ce Kisrawa ne dan shi Kisra din da yazo zamanin manzon Allah wanda a zamanin shi aka yi husaini na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine Anusharwa sunan shi ne Anusharwana kamar inda an ce Kaisar sunan sarauta ne din mai sarautar Rome a lokacin shi yake cewa Kaisar sai a ce Kaisar wane wanda an ce Najashi sunan sarauta ce din mai sarautar Habashi a lokacin sai a ce Najashi wane kamar a can al'awinatul
wannan abu yana ba mu matsala naji daɗi da kai wannan magana haka shi ma wani tafi sarautan kamar a ce wai Fir'auna saboda kana ganin Fir'auna ana cewa daban
abinda zan faɗa kenan a lokacin wani duk basaraken da ke mulkan Kibdawa a Masar sunan shi Fir'auna sunan sarautan ne sai dai a ce Fir'auna wane Fir'auna wane bari in yi misali a Najeriya kila kai a Ghana zaka iya mana misali ni na san Najeriya sosai misali kamar idan aka ce Shehun Barno kaga ba sunan mutum bane sarauta ce
okay
duk sarkin Maiduguri sunan shi Shehun Barno
okay na'am
kamar a ce Lamido duk sarkin Adamawa sunan shi Lamido sai dai a ce Lamido wane Lamido wane kamar a ce sarkin musulmi kaga sunan sarauta ne duk sarkin Sokoto shi yake ce sarkin musulmi wane
na fahimta na'am
to a lokacin da zuwan manzon Allah Larabawa ba su da mulkin ko jiha daya masu mulkin duniya ɗayan biyu ne su ne ko dai Kisra ko Kaisar sai shugaban ya ce amma ka san me ya faru bayan zuwan manzon Allah yau sai ga Larabawa sun dawo su ne sarakunan duniya kuma Kisra da Kaisar suna gudu suna neman mafaka a ƙarƙashin Larabawa shi ne ce alam tarfa'an ko alam yarfa an qurbar jazirati ba adama hajau farisan ta alwara bil akasiri wa tahsibu bil rumil qayasir annaha tasama ala ahli al ula wal jamahiri
na'am
fasaru mulukal ardi wal kullu tahatuhum wa kad arshadul aqyal fawqal manabir yace manzon Allah da dan sallallahu alaihi wasallam in mutun ya fike da shi yana iya zama komai indai kamar da annabi shine gatanka annabi ya tsaya wa lamarinka kana iya zama komai yace kamar dai yadda annabi yazo ya iske Larabawan jazira ba bakin komai suke ba a duniya a lokacin in ana maganar duniya da ƙarfi su ba su da kowane irin dama sai ce amma sai annabi yazo ya dauke su ya mai da darajar su ya daga darajar su sai da suka zama a sun hau bisa mulkin Kisra lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabban shi labari a Madina yake cewa wata rana insha Allah sai kun mulki daular Kisra da Farisa daular Farisa da Rum sai musulmi sun shige ta sun kwace wannan gwamnatin wannan ya faru lokacin da ake yakin Khandaq ana ginan ganuwa lokacin da za a yi gazawtul ahzabi kenan ana ginan ganuwa sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba wa sahabbai muhajirun da ansar sai kirgo mutum goma daga muhajirun sai ya kirgo mutum goma daga ansaru sai ya yanka musu fadi daya tsawo daya sai ce to ayi rige tsakanin muhajirun da ansar a ga wa zai riga wani kaga hikimar manzon Allah kaga an yi haka an ce kaman an hada debate kenan ko an hada competition dan haka za a yi gaggawa to ana cikin wannan aikin sai wasu suka iske wani katon dutse in sun buga yadda za su buga da diga haka sai dai wuta ta tashi diga ta lauyi amma dutsen baya fasuwa sai aka zo aka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya anshi mi'wal din wannan mai sunan shi da Hausa abinda ake saran ka da shi
okay
diga ma ba Hausa bane ko turanci ne
turanci diga
daga digin ne ai to amma kuma da Hausa ne diga ake cewa sai yazo ya anshi diga
ba ga
sallallahu alaihi wasallam sai bismillah da ya bugi dutsen bugon farko sai aka ji ya ce Allahu Akbar ya ce wannan sai wani tartsatsin wuta ta tashi sai ce a wannan tartsatsin wannan bugawan da na yi Allah ya haska mini za mu samu nasara akan daular Farisa za mu ci ta da yaki wata rana musulmi sai sun shiga sun kwace wannan fadar ta zama ta musulmi ya sake bugawa tarzatsan wuta ta ce Allahu akbar yace Allah ya nuna mini za mu ci daular Rom musulmi sai sun kwace wannan daular sai ta koma daular musulmi lokacin da masu munafikai da yahudawa suna dariya har suna musulmi izbili ka kaddara sarki zaki a ce wani mutum ne da shi da almajiran shi kila almajiran nashi ma gaba daya basu kai su 1000 ba ko su 1000 da wani abu suna ta koyewa an ce wani kananan misali karamar jaha a Ghana za ta kawo hari ba za su iya fita su yi muwa jaha da wannan gwamnatin jaha ba sai dai su samu wani katon wuri su shiga su koye amma a lokacin da suke cikin wannan koyon ina sawwara maka ka auna wannan a lokacin da suke cikin wannan koyon kuma sai ga abokan shi ce wata rana fa sai mun kwashi fadar Washington ta White House sai mun kwace fadar Papa Roma ko fadar Ingila ko dai wata kasa mai karfi ko Russia misali ce America da Russia sun dawo karkashin mu dan Allah idan ya fito yana fada maki ya saka ji ba za su mai dariya ba mai shirin kwace America da Russia amma wata local gamba a Ghana ta taho masa hari ya boye
na'am
to amma haƙiƙa ga sahabbai sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka yi imani kafirai suka rika inkari to ina so in faɗa maka a wannan lokacin fa Annabi Muhammad da wanda suke tare da shi Kadiba fa za a kawo musu hari ɗan wasu ƙauyuka ne na Makka kawai suka hadu za su kawo hari wai sai dai a yi rami a koyi ba za a fito a yi muwajaha su ba amma a haka manzo Allah ke cewa musulmin nan fa sai kun kwace daular Farisa da Rum kamar yanzu wani yazo ce sai kun kwace daular America da Russia shi Ibrahim ce amma wallahi abin sai da ya faru fa yace abin sai da ya faru wani sahabi ka san wani abu sarki zaki
na'am shi
lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka imanin sahabin da yarda da cewa tunda Annabi ya faɗa wallahi sai an yi sai ce ya rasulullahi idan abin nan ya tabbata ina roƙa alhurma daya wannan kamben sarautar nan crown ake ce masa ko kamben nan na sarauta na Kisra dan Allah in an ci wannan fada da yaki ni ina roƙo ko a bani shi
Allahu akbar
manzo Allah ce na maka alƙawarin shi
eh
na maka alƙawari za a baka Allah ya sa ba zamanin Annabi Muhammad aka samu fatahu Kisra ba sai fatahu Farisa sai zamanin halifancin Sayyidina Umar a zamanin shi aka je aka kwace daular aka karya masarautar ta zama masarautar musulunci yana tunar da alƙawarin da manzo Allah ya wa wancan sahabin Suraka ibn Malik da aka rike kamben sai cewa ina Suraka yace gani sai ga alƙawarin da kuka yi da manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi
dinnan da Allah ya faɗa ga alƙawarin ka gashi sai ya bashi
Allahu akbar
shi Ibrahim yake nuna mana yace Kadiba fa alam yarfa an qurbal jazirati ba'da ma hajau farisan ta alul warabil akasiri bayan duk duniya sun yi zaton nan gaba daula daya da za a yi wanda za ta cinye kowa ita ce daular Farisa kowa sai ya dawo karkashin ta amma Annabi Muhammad ya zo ce larabawa za su haukan wannan daular wata hasibu bir rumil qayasiri annaha ta sama ala ahlil ula wal jamahiri ko kuma idan har ba Farisa ba to sai dai Rome su ne za su iya yin nasara su kwace duniya shi bra ce a manzo Allah ya ce wallahi larabawa ne sai ce to gashi ko yau kafin shekara 50 da zancen manzo Allah kai kan shekara 30 da zancen sai na rasulullahi sai da zo Farisa da Rome sun dawo karkashin daular musulunci yace sai ga larabawa wannan yau masu boyewa amma da suka boye bayan manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
suka fake da Annabi Muhammad yau gashi fasaru mulukal ardh sun zama sune sarakunan duniya wal kullu tahta kowa ya dawo karkashin su kewara ce barkaji bari in gaya maka wani alama bi suke yi wa kar arshadul aqyala fawqal manabil dan su nuna maka su suke mulkin duniya yau duk duniya gaba daya idan ta taru sarkin ko ina shugaban kasar ko ina in yazo zai zauna a kas limami balarabe zai taka minbari ya hau sama shi zai rika cewa ai kaza abar kaza wurin hudu ba dan Allah ka je aikin haji ka gani sarki zaki ka je aikin haji ka gani akwai wanda dan isar shi baya zuwa aikin haji ne
kusosai
akwai wanda in je haji a filin arfa za a dauko kujera katuwa a sanya masa a ce wannan shine sarkin kasa kaza
asam
to bara yace to yace ka diba ha gani mana wai laraba wannan da da basu isa komai ba me ya mai da su haka annabi muhammadu
sallallahu alaihi wasallam
yace shi ya sanya nima da na laɓe wajen annabi muhammadu nake da yaqini nake da yaqini cewa zan samu daukakar da ba wanda zai samu irin ta ba sai wanda yayi abin da nayi shi ma ya gane ba tanadi ake bayan ana neman daraja daukaka dawowa kawai ake bayan manzo Allah ita hidima da salati shi yasa ai ya fada shi fas waqti wa sa'ati saraftu li zikrihi salatan wa madahan minhu tadzirtu jayrama lokaci na da awanni na gaba ɗaya na tattara na baiwa annabi muhammadu
amma
wani lokaci
ya wannan magana da kai domin babban magani ne da ya kamata mu samu ya ake yi a dauki lokaci da komai a bawa annabi me ake yi salati kawai mutun zai tayi ko ya ne ne domin wannan mun ga cewa kaman kan da ka nuna yana iya cire mutun duk matsalolin da kake da shi kuma duk abin da kake da shi ba wai sai ka zauna wani ma ya maka roƙon Allah ko menene ya ake yi a dauki kanka a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutun zai iya yi
to Sheikh Ibrahim ya faɗa yace da nayi haka da na baiwa annabi lokaci na duka yace to salatan wa madhan yadda nake yi wani lokaci in yi taimar salati wani lokaci kuma in yi ta karanta baitocin yaban shi haka nake yi salati da yabo minhu da wannan salati da yaban da nake wa manzon Allah sirtu jailaman sai na zama farin wata kowa yana amfana da ni
ke salati
an gane wannan
sallari sannan shi ne ka dauki komin ka ka ba wa annabi kenan ka dauki ka ba wa
Allah
salati da yabo
na'am amma ai sai a ce to yanzu da yace fa waqti wa sa'ati wani munkiri kila wani munkiri yana canje shi yana nan yana ta tunanin bari a gaba program sai na bugo na tambaye shi salatin wa marhan kullun ashe salati da yabo kadai shi baraki baya komai sai mu ce a'a ya bada rayuwar shi gaba ɗaya in har kaga wani abu a lokacin ba salati da yabo ba sai ce to sai dai kusuri na dan adam tunda dan adam yana da wasu bukatu na dole ne yau da kullun kila barci zai dauke shi akwai dan adam din da yake sai ce ba zai barci ba
a san
kila zai bukaci kewayawa akwai dan adam din da yake sai ce ba zai kewaya ba
a san
kila zai bukaci cin abinci akwai dan adam din da zai ce ba zai ci abinci ba kila zai fira da wasu mutane cikin mu'amalolin rayuwa akwai wanda yake sai ce ba zai yi ba sai ce to ran duk da ka ganni ina wani abu ba yabo ba ba salati ba to kusuri ne na dan adam taka da Allah ya halicci dan adam da wannan kasawar shine sai yake fadi a wani baiti yace wa nuhu ji matsauran an sana ina biyina kusuran matsauran bil mada'ihin nu'ulin yace wani lokacin zaka ga mun kame daga yaban annabi muhammadu ba shi muke yi ba sai ce amma kusuri ne dan adam ne Allah haka ya halicci dan adam ba zai iya dawoma a hali dai ba dan mu ba mala'iku bane sai ce amma wa tsauran bil mada'ihin nu'ulin amma duk lokacin da wannan kusurin ya sake mu zaka iske banda ya ba manzo Allah babu abin da muke yi
sallallahu alaihi wasallam
binda muke yi da haka shi ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu abinda ya kasance yana faɗa kenan koman shi annabi muhammad ce wa qad arshadul aqyala fawqal manabiri to shine sai yake cewa fa hallaka fihi fa hallaka fi barha fa hallaka ya rasulullahi yadda kawawa ne ni ma ya rasulullahi nazo da dan kokona ina bara nazo da dan kokona ni ma zan samu dan wani abu ya rasulullahi to akwai wani baiti da ya fada wanda ya ja hankali na kwarai ina magana akan daukar shehu da
nan ake samun matsala da wasu ɗan izalan da ke cewa kaman kanda annabi Sheikh Ibrahim yazo annace annabi dan Allah kayi mini to ai sun ce wai ba tambayan annabi sai dai a tambaye Allah inda ake samun matsalan kenan
na yawa to ai fahimta ce
na
kai hakuri zan yi wani misalin da kanka zan yi shi dan ka fi ganewa kuma sai ka taya ni wa bayanin mutane jama'a su gane
nagode shehu
da shi bara yake cewa ya rasulullahi ko zaka mun al'adar mawaki ne in zai yabu wani ko wani baya kusa sai ka ji yana fadin kaman gashi al'adar waka ne kila a cikin wakokin da aka maka an samu wani kila daga Najeriya buga wakar amma lokacin da yake fadi sai aji kaman yana magana da kai mawaki ke mawaki kenan amma mafi girman wakar da zan yi misali da ita wakar da shata yayi wa mahaifinku
na'am shege
na gode Salihu mai kankan
akadi na'am shege
wala Allah shata ba gaban shi yayi wakar gaba da gaba ba amma sai ka ji kaman shi da shi suke tsira
eh ba gaban shi bane haka ba shi nan ba
to dan yanzu mahaifin kuma idan mawaki zai masa zai rika yin magana kaman gashi gashi
na'am
balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'ar mawaki ne wannan akwai halin da idan baka shige shi ba za ka gane me halin ya yake ciki ba
haka
abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sun ce roko ai roko ne na maroki da mai badawa ai manzon Allah mai kyauta ne manzon Allah mai kyauta ne
haka ne
duk abin da ka sani ana kyauta da shi a duniya ba ma abin da manzon Allah bai kyauta da shi ba babu ba wani abu da ya rage wanda manzon Allah bai dauka ya bayar ba kai har lahira tunda yayi ta bada aljanna
na'am
sallallahu alaihi wasallam dan haka tunda kai mai roko ne kuma kana roƙon mai bayarwa menene dalilin da za a ce ba a roƙon kowa sai Allah wannan wani tunani ne wanda kila da mun samu dama zamu iya fassala shi ban so din sauka daga maudu'in intace wani wuri
masha Allah okay
to shi Ibrahim nace baitin da ya dauki hankali na ina magana akan sirrin daukaka shi Ibrahim dan kasancewa yadda na faɗa sirrin daukaka shi Ibrahim shine soyayyar shi da manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
sai yake cewa yake cewa fa halaka fi zal abdi duna ta'ahulin manalan ko manalin fa yusi adduhu bil khanasiri bayan ya faɗi ya rasulullahi ta dalilin ka laraba wannan suka zama abinda suka zama da ba kowa bane su ta dalilin ka wani ya samu ta dalilin ka wani ya samu ya rasulullahi ni ma san samu sai ce amma wani ya rasulullahi abinda nake roko daga wurin ka ban cancanta ba ni ban cancanci komai ba fa halaka fi barhama duna ta'ahulin manalun ai fa halaka manalun fi barhama duna ta'ahulin ya rasulullahi kyautar da kake rabawa shi ma shi Ibrahim zai dan samu dan wani abu
Allahu
amma bayan zuwa idan zaka ba Ibrahimu kyauta karka auna dan in kace sai in zaka duba cancanta shi ba zai samu ba ka bashi dan falalaka kadai ya rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
na'am in dai kace zaka yi screening ko verification bai da qualification din da zai iya samu dan haka duna ta'ahulin shi ba dan kar in dai za a mun kyauta rasulullah kana bincike kawai a banza yanzu abinda nake so kawai dan a gane shi bara ce ina so mutane kawai su gane me bada wanne ya isa tunda ya isa zai iya ba kowa koda mai an san bai cancanta a bashi ba in an bashi shikenan
Allahu akbar
sai ki ina so kuma in ka tashi mun kyauta rasulullah ya zama a wannan zamanin in zama yanda ka san yar autar yatsa wajen kirge shine fa yumsi adduhu bil khanafiri yar autar yatsa wajen kirge mutane da yawa za su kasa gane me shubra yake nufi shubra din hakimi ne gwani ne ko labari ya sarka ya barka yanzu dan Allah masu zuwa suna daukan diwani sai suka ce wai misali wanda yazo bai nakalta gaban malamai ba sai yazo ya karanta wannan baitin fa halaka fi barhama duna ta'ahulin manal fa yumsi adduhu bil khanafiri ya shi Ibrahim ya rasulullah shin zaka iya kyautar nan da kake baiwa kake babbai mutane shi ma shi Ibrahim zaka masa har ya wayi gari ana kirga shi da karamar yatsa ayumsi addu bil khanasiri har ya wayi gari ya maraita kirgen shi da karamar yatsa ne dan Allah mi za a fahimta wannan wani sai ce menene alakar kyauta da kirge da karamar yatsa amma barka je yadda yake nufi sai a ce mutane ne guda biyar ake so ake za a zana ka sa a al'ada ana kirge da yatsu ya ake yi sarki zaki ya ake yi
ake me
alama in za a yi ake dawana amma da yatsu za a kirga ana fadi ana lissafawa da yatsa ya ake yi
eh ba ana kirge ana kirge shakon
masha Allah to bari mu misali
okay
sai mu ci mu biyar ne akwai sarki zaki lissafa mu ina lissafawa kana sa yatsa misali zan akwai sarki zaki
na'am
daya akwai shehu abul fatahi
biyu
akwai shehu man nasir
uku
akwai shehu junaid
hudu
akwai shehu abbas da dauki
biyar
wanne na fara fadi
sarki zaki
da na da ka tashi lissafa sarki zaki a matsayin na farko wace yasa ka fara sawa
karaban ya sanna a kar
sai ka shubran yake niki
okay kar okay na am
yana nufin ya rufa kyautar da nake so kamun a zamani na in aka tashi lissafa wadanda za a ce kawa kyauta da an fara kirge zaman ni za a kirga ni da karaman yatsa wato da farko kenan
okay na fahimta
ya zama ni kenan ya zama on top cikin duk wadanda za a ce annabi muhammad ya wato kyauta a wannan zamanin farkon wanda za a fara fadi shine shi ibrahim shine adduhu bil khanafir in za a fara kirga ma wadanda suka rabota da kyautanka ni ya zama kirge na ba yatsa tsakiya bane in yatsa tsakiya ce to shine na uku in babbar yatsa ce shine na biyar in mamuniya ce shine na hudu amma in kyar auta ce fa shine na daya radiyallahu anhu gadi da mazanci wani
abna
gadi ce wallahi dan Allah masu shiga suna kutsawa din nan dan Allah su rika bari malamai suna musu bayani in ba haka ba sai kaga an ci karo
kaje zaka karanta kai masa tsagaga da fahimtar ka zaka kawo wani abu daban ne amma ga kan da yake nufi very simple
yanzu misali ka turo min wata bidiyo kwana uku ko hudu ina zato na ga bidiyon ko magana ban maka na kyale bayan kama wani na turo
wanda ke
ba mutanen da suka turo bidiyon da yawa amma ba wanda ya komai akan ta ka san me yasa wallahi wanda yayi bidiyon dariya ya bani ya ban tausayi banda wauta da tsabagen bayyana jahilci ba abin da naji a cikin bidiyon amma ni ban cikin bai daga tsari na yanzu in ce sanya min bidiyon wani saboda na farko yanzu in ma nace a sa bidiyon shi na tallata shi mutane da ba ma su san shi ba san shirman da yi ba ka san yanzu akwai wadanda suke so dole su ma sai sun fito an ji su an san su su yi ta hauka su yi ta shirme irin yawan maganan su da muke yi ma yana ƙara tallata su
amma shi dan ƙarita ne ko dan izala ne ko dan wani wuri ne shi wannan
ai mugun makin shehu ne munkiri ne ba salafe ni ban san shi ba amma dai na tabbata ba salafe ne munkiri saboda lafazan da yake wai abin da yake cewa shehu ibrahim ya ce ya ga annabi a faransa wai bayan shehu ibrahim ya tabbatar faransa garin kafirai ne garin fasikai har yana fashi anaka khairan nasi wal khadim alladhi lahu zamanun ma jama'a sarfi adluhu yayi ta fashi anaka yace kaga yana ta shagalinka mutumin bai san ma'anan sha'anu ba da larabci kwata to yanzu da Allah sarki zaki
da shi
yace fashi anaka shi ibrahim yana nufin wai yana cewa annabi shagalinka kaga ai mata shi ibrahim ke ko wai shagalinka tunda shi sha'anu a wurin shi kawai aje ayi warusa aje ayi abubuwa na
kawai
na rishin kan gado ko shi
na'am
ne sha'ani a wuri
na
haka ne shi ake fahimta sha'ani kenan ko
na'am
to dan Allah ba alqur'ani yace kullu yawmin huwa fi sha'anin ba Allah yace kullum fa ni cikin sha'ani nake shi ma Allah shagalin yake yi ne wal yaz billahi shi wannan jahilin sha'anin ma bai san da yake biye ba kwata in yace shauran da yace fa sha'anaka khairan nasi yana nufin shagalin ka ya rasulullahi tunda a faransa muke kawai ayi shagali wal yaz billahi to idan aka je cin da cikin qur'ani ma kullu yawmin huwa fi sha'anin shi din ma Allah shagali yake yi ne sannan a cikin asali na magana a cikin larabci irin kamar uslubul ihtisas kamar uslubul igra kamar uslub na ta'zir kamar da sauransu dai bai san komai a larabci ba yazo shiga yana ta bauta ban sani ba inda zan samu lokaci zan yi magana akan abin da yake tuhumar amma bazan kama sunan shi ko ban bukatar ka sanya min bidiyon shi ka kyale shi kawai
very good shit
zan magana saboda ƴan uwa da suka gani suka turo min suna da bukatar su san me ake ciki ne to zan yi magana in Allah ya yarda da yanzu lokaci ya riga ya tafi kuma kila kamar yadda nake bai kamata mu kai daya shi da rabi saboda gurin karatun da muke zuwa na magriba kuma yanzu magriba da rabi da dan wani abu ake yi so dan haka dai zan bar kila wannan sauran mintocin da ya rage a bada dama ga masu tambaya in ko ba masu tambaya shikenan sai mu bayani akan matsalar wannan in kuma akwai sai zama da Allah ka bini bashin rana ya ce in Allah ya kai mu ya ba mu ikon zuwa ko na manta ka tuna min maganin mai shagalin ka dinnan dan faransa to da ka ce mu dan faransa mai shagalin ka ba zan tuna
to shikenan shegira shikenan
insha Allah ba shi amma ba shi za a ba masoya da suka bukaci su san me ake nufi wannan shubhar ina za a kalle ta zan bayani akai in Allah ya yarda
na masha Allah ah ku yi hakuri mun sa number da za a kira in Allah ya yarda don Allah kowa ya kira ku kokari mu tsaya kan topic abinda shi ya tattauna shine abinda za a yi wa shi tambaya akai in ka bugo akan abinda shi bai tattauna ba gaskiya ba za mu baka daman yi wa shi tambaya ba insha Allah shi sa mun bude da hanya kenan zamu ba wa kowa dama wurin kira insha Allah kuma kira ba zamu dauki kira da yawa ba saboda lokaci mun fara very late mun fara very late number mu da kuka sani a da mun sake number ga number da za a kira insha Allah +1 929 371 1992 +1 929 371 1992 ita ce number da kowa zai kira so alhamdulillah okay assalamu alaikum kola okay kola kolin ka ya cut zaka ka sai kira back masu kira da Allah kai da call na video ban pick masu kira kuma direct assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola ya sunan ka rigaina ke kira
daga ado ikiti yake kira
okay malam musa aduwa kana tare da shek munir adam koza akan wannan layi
alhamdulillah fata alkhairi jazakallah khair
masha Allah
fata alkhairi ne zan yi ba tambaya ba sai yanzu ne shiga na gani ban da wani tambaya ne
to mun gode
jazakallah
mun ba masu tambaya dama Allah ya saka ka gidan khairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
sarki zaki barka da wannan lokaci barka ka dai kola ya sunan ka rage ina ke kira
ana abba abubakar ali ina kira daga guru a jarire ina yi maulana
masha Allah mala abba
fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi
yana jin ka kuma yana amsa
akramukum Allah amin akramukum Allah amin na godiya
program din ina samun nutsuwa sosai program din zai zama kwanciya zama kamar bulaliya ne ga mu kanmu mai yan dariga
sosai
ba ta gina zala ba domin yana feta abubuwa da dama musamman irin karerani da ake dan yi wanda masoya ne suke ba za a ce kariya ba kai tsaye to amma dai Allah mun gina saka mu da ran ko da alkhairi Allah ya
saka amin 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 mun gode sosai mun gode Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola
Wa alaikum assalam barakatuh da waraka sarki zaki
barka kadi
Sheikh Imam Munir
Masha Allah Sheikh ina jin ka kuma ina amsa
Wala na
Sheikh Nur Fatan Alhaji don Allah wa'annan karatun da kuke na Sheikh Ibrahim don Allah muna so a dinga yi akan lokaci kada a dinga tsayarwa akai akai domin ana tsayawa yana saka mu wani fata kuwa amma ana yi akai akai insha Allah za mu fi gamsuwa
masha Allah insha Allah sai ku uziri ku ba mu ba wa shi hannu uziri insha Allah su ma ka ga mu musu uziri su ma
mu musu uziri gaskiya saboda tsungulan Najeriya sai a hankali
akai
to wallahi mun gode fatan alheri daga Faransa fari
okay mun gode yana kira kira daga Faransa kenan to masha Allah ai wai insha Allah sabon zuwa Sheikh Munir ya zo magana a inda ka ce Sheikh Ibrahim ya ga
zan magana akan wani dan garin ku ra'aytu rasulullahi jaharan wa yakzatan bi bariza
insha Allah dan Faransa Malam Munir ya zo magana a garin ku Allah ya yarda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola assalamu kodan mu aje kan mu doko sabo to bar maji shi Dr. Sabo dan Allah kada zaka kira ka make sure ka kashe inda kake jin kara. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh.
Bai mu haje ka gyara networkin ka. Jama'a zamu yi kira ka dan saboda kusan shayi na da uzuri. Ko inda shi ya kamata yi karatu kuma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola. Assalamu alaikum. Bari mu haje shi mu dauko sa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na'am, ya sunan ka daga ina ke kira kola?
Malam Hussein ne daga nan Libya.
Eh?
Malam Hussein ne daga nan Libya.
To Malam Hussein kana tare da Sheikh Munir Adam Koza ko wallahi?
Ah, ina ga da Maulana wallahi ina muku fata
alheri. Yana jinka kuma yana amsa.
Wallahi ina jin daɗin program din
wallahi. Masha Allah.
Da Allah ya gare amana addu'a.
Insha Allah, insha Allah. Insha Allah. Okay. So, kola daga TikTok bari mu ba kai ma dama mu dinki kira biyu kawai shikenan Sheikh ya huta mun ga an gamsu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira?
Assalamu alaikum
salam Abdul Rahman Muhammad daga Ibadan. To Malam Abdul Rahman daga Ibadan kana tare da Maulana Sheikh Munir Adam Koza
to dama gaisuwa sai ina gaisuwa.
Masha Allah Sheikh yana ji yana.
Allah saka da alkhairi.
Amin 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 amin.
To mun gode Allah saka da alkhairi.
Amin suma amin. To zamu da kira ne karshe ku yi hakuri jama'a. Kola TikTok na baka dama don Allah masu kira direct ku daina kira ina cut. Shike kawo kaga ba mu samu mu dauki kiran wasu in ka kira direct kana cut calls mu wasu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola.
Assalamu alaikum salam Allah ta mace sarki
tare da kai kola ya sunan ka rage nake kira
sana waya da Mustafa ina zona Abuja.
To masha Allah Malam Mustafa kana tare da Maulana Sheikh Munir Adam Koza kai wannan layi.
Lafiya ne mai malam fata alkhairi gaskiya muna jin dadin karatu malam Allah saka da alkhairi.
Amin ya rabbi amin suma amin.
Allah saka da alkhairi sai zaki kai ma Allah saka da alkhairi da irin wannan kokari da kake mana.
Amin mun gode sosai mun gode Allah saka maka ma da alkhairi mun gode sosai. Mun gode mun gode. To jama'a dan Allah ku bar mu haje kowa kenan shege muna ta'aliki shege muna addu'a kaman kanda wasu suka kira wai suna buƙatar addu'a. Ba mu san wani irin lalura yake ciki ba shi yasa dan Allah ku bar mu girmama wannan. Assalamu alaikum ya Maulana.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi akramakumullah.
Allah ta yake Maulana.
Shikenan?
Eh shikenan ya Maulana duk gaisuwa yake.
To to alhamdulillahi rabbil alamin. Mun gode wa Allah tabaaraka wa ta'ala. Muna fata Allah ya amfanar da mu da abinda muke fada. Kuma Allah ya sa ya zama dalili na amfanuwar mu da amfanuwar masu sauraron mu. Allah ya kawo ƙarin haduwar kawuna al'ummar musulmi.
Amin.
Saboda sarki zaki idan ka lura ga baki daya duk sabanin da muke yi zaka iske sabani ne kawai na fahimta ba mu saba a asali ba da mu da duk waɗanda muke rigima da su ba mu saba a cikin asali a addini ba mun saba ne a cikin abubuwan da fahimta ce wani abun da gangam ake kirkirar shi a fade shi dan a kawo rudani wani kuma tsakanin shi da Allah iyakar fahimta shi kenan. Misali idan nace wani abun da gangam ake kirkirar shi a fada kamar maganan da ka bude da ita sai a zo a ce Shehu radiyallahu anhu diggarin da yake sai yayi aure kaga mutum musulmi ba zai yi ba a ce yana da matan da suka wuce mutum mace hudu a kaidar musulunci wannan shine abinda yace zai zai ko in zai ce ya zama ijma'i jidda akwai wasu malamai da sun yi magana amma la yu'tabaru bi qawlihim ba itibari da kaulin su da kaulin su kwata kwata a cikin cewa ana iya yin macen da ta wuce hudu amma hakika abinda ijma'in malamai ce akai shine mace kwara hudu ne a bito yanzu ko ordinary musulmi ba malami da iya ba wali kamar Ibrahim ba in aka jefe shi da wannan lalle da tauyi daraja ne kuma to amma yanzu irin wannan kage sabani ne fahimta ce da aka kirkire ta musamman musamman dan aka wurgici tunda ba ai ba tunda ba ai ba to muna roko dan Allah masu irin wannan da suke kirkiro abu suna jifar barnai da shi dan Allah su jena kuma ina cewa dan Allah su dena uslubin da awani yasa nake cewa dan Allah su dena amma su sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarki zaki ya faɗi sufofin mutane guda biyu sufofin mu'mini da sufofin munafiki wato sufofin mafi alkhairin bayi da mafi sharrin bayi nake so in ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyaru ibadillah man izaruhu zikrallah wa shiraru ibadillah almasha'una bin namima المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء للبراء العنت كوكما الباغون للبراء العيبة بيكينا حديث يتي هذا الله يتي ما في الخير باين الله أتكين هلتون الله دكا إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيني متعنا دكا جنس ذاك شنا الله دكا جنس ذاك أمبت الله كجوانا أبو ماما كي تلكي ذاكي هذا الله يتي yace mafi alkhairin mutane su ne mutanen da ka gansu zaka tuna Allah sai ce amma mafi sharrin bayi daga cikin bayin Allah su ne masu hali guda uku na farko almasha'una bin namima masu yawo da annabimanci kullun suna yada annabimanci na biyu almufarriquna bainal ahibba waɗanda kullun aikin su raba soyayya tsakanin masoya in suka gani da kai muna haɗe muna son juna sai sun raba mu malami da almajiri sai an raba shi shehi da muridi sai an fantsa matsakanin su aikin kenan annabi ya ce to wannan sifa ce ta mugun bawa a cikin bayi mafi sharrin bayi kenan yace sifa ta uku shine mutumin da koyaushe koyaushe yana neman illar da zai jefi kukutacce mutumin da bai da laifin komai amma kullun nema kake ka kirkiran mai laifi tunda shi bai yi ba yamma da duk zakai ka kirkiro ka lika masa sai kai ka lika masa annabi ya ce to duk wanda ya gani da wannan sifa sharri kenan yanzu dan Allah sarki zaki abokan rigiman mu a ɗayan jalibin mutumin da zai zo ce Shehu Ibrahim duk garin da yaje sai yayi aure kuma sai aka bincika ba haka bane da a ce duk garin da yaje sai yayi aure din da ya tabbata haka ne sai ya ce to wannan mai laifi ne yake da wani ID sai tattace kake ta bayyanawa to amma hasali bai yi ba sai kace yana yi wato wannan mutumin ka buga ka nema masa ID ka rasa sai ka kirkiro na ƙarya sai ka lika mar da yanzu da Allah wanda zai ce shehu duk inda yaje sai yayi aure kaga ai ID ne ko sai aka bincika kake ba haka bane dan Allah zatanka da ya san ID shehu na gaske ba zai faɗa ba
to sai da ya faɗa da zai faɗa
yanzu idan ina so in aibata sarki zaki sai na san wasu laifukan shi da illolin shi sai yanzu in faɗa amma da in dirrar da kaga na kafa bidiyo na fara labari na ƙarya akan ka cewa kai kaza kuma duk ƙarya nake ina so ne in bata ka kawai amma sai nayi ta ƙarya da sai ka shiga daki ka gode wa Allah ka ce abinda wannan yake nufi shine baka da aibi da kana da aibi na gaske ba sai an kirkiro na ƙarya dan a bata ka ba duk mutum da kaga sai an kirkire aibin ƙarya dan a bata shi to alaman ba yadda na gaske ne bai yi bane ta fahimta
sosai
dan haka sufa ta farko kenan sufa ta biyu raba masoya da masoya almufarriquna bainal ahibba da manzon Allah ya faɗa yanzu duk kokarin da suke yi suna cewa Shehu Ibrahim kaza Shehu Wana kaza ba dan sun ga Allah ya sa mai kabuli da soyayya a cikin mutane bane suke so su aibata shi wannan masoyan nashi su daina san shi dan Allah ba raba soyayya ba raba masoya bane
na'am
to yanzu irin waɗannan sufofin mu bi su a hankali ya kai dan uwa na dan izala kar ka yi gaggawar rejection abinda nake faɗa ka tsaya a matsayinka na mai neman gaskiya ka auna wannan maganar da nake yi ka san cewa maganar manzon Allah nake faɗa nake ƙarin bayani sai ka auna abinda nake ƙarin bayani akwai kuskure a cikin shi cewa malaman kunnan suna da sufofin nan guda uku da annabi ya faɗa annamimanci raba tsakanin masoya da kuma neman aibi a liƙa ma marar aibi abu na biyu sarki zaki sifar salihan bayin Allah da annabi yace da an gansu sai a ambaci Allah dan Allah sarki zaki ko a Ghana ko a sauran wuraren da ka zauna baka taba gani da an ce ga wani shehi ya shigo ko sai a kama zikiri
a sosai wallahi muna gani
sai Allah ka taba gani shehun izala ya shigo guri an kama zikiri dan Allah tambaya ce ba aibatawa bane su yi hakuri kar su ce na aibata ina so a sa hankali ba ina fada bane da zafi ko da kaushi ko da aibatawa kawai tambaya ce dan Allah wanda yake da wani sheda na cewa ga shehun izala wani ya zo guri kawai an tashi an kama zikiri dan Allah ya fada mun kuma namu shehannanmu ba da yadda za a yi wani shehi ya zo wuri ya tashi ba a zikiri ba biwa to sai manzo Allah ya ce bayin jidda da sun zo wuri da an gansu sai an ambaci Allah alama bayi mutanen kirki kenan sannan yanzu dan Allah sarki zaki da aka kan aka ma dan dariqa daya yayi wa malami izala ƙarya da sharri ya kirkiro abin da ba a yi ba ya lika mar nawa ake samu na izala suna kirkira suna lika wa malamanmu abinda ba a yi ba to kaga duk wanda zai zama aikin shi da an gan shi sai an yi zikiri wancan ko da yazo da ya tashi sai ya kirkiro abinda ba a yi ba ya lika ma bayan Allah da basu yi ba to sarki zaki sai ka koma ka kalli wancan hadisin na manzo Allah yadda ya raba bayi kashi biyu khiyaru ibadillah da shiraru ibadillah sai ka diba sai ka kai a wani gida kake dan haka abinda yasa na kawo wannan magana ina so mu ƙara dawo da hankalinmu wajen haduwar kawo nan mu nace mafi yawa wani sabanin fahimta ce amma wani sabanin kirkirar shi ake dan inadi saboda san cimma wata manufa ta raba kan al'umma muna fata Allah ya ƙara hada kawo nan mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya amfanar da mu Allah ya sanya duk abinda muke za mu same shi mun yi da ikhlasi ba dole sai mutane sun yadda da mu ba in Allah ya yarda da mu mun samu duk abin da muke nema domin da marin Allah ridan nafi ghayatul latidrak duk wanda yace sai ya samu yardan mutane abu ne da ba zai taba samuwa ba a duniya muna fatan yardan Allah da ke ita tana samuwa Allah yana yi wa bayin shi alƙawarin yarda in sun bi shi muna fatan Allah ya yarda da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bar mu da salihan bayi Allah ya sanya mu koyi da su cikin hidiman da suka yi wa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana gafaran abinda muka kasa da abinda muka aikata cikin kuskure da abinda muka yi na ganganci Allah ya gafarta mana albarkan manzo Allah Allah ya kiyaye harshen mu daga yi wa wani kazafi Allah ya kiyaye harshen mu daga aibata wani Allah ya kiyaye harshen mu daga wulakantar da wani Allah duk wanda yace shi musulmi ne Allah ka ba mu ikon fadin gaskiya akan shi da yi masa adalci cikin duk abin da zamu fada albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fatihi wanda ba salatul fatihi salatu annabi ko da iri iya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmid din اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله
نقول الله شاكر الخير الشك الله شاكر الخير نقول ونقول to jama'a alhamdulillah zuwa an jima kaɗan karfe 9 daidai muna tare da Sheikh Burhanuddin karatun sa Allah da karfe 9 daidai in Allah ya yarda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.